Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kawo muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol, sai kuma alfa rediyo kuma si a Ghana. Kuna iya kawo mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da ake so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Hafsa Maina Muhammad da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A yau ranar 22 ga watan Maris rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar ruwa ta duniya.
Ana amfani da wannan rana dai wajen fadakar da al'ummar duniya game da mahimmanci ko amfani da tsaftataccen ruwan sha da kuma samar da shi ga bil'adama.
Alƙaluma sun yi nunin mutane fiye da miliyan 2,000 ne ke fama da rashin ruwan sha a duniya, yayin da aka gano sama da miliyan 4,000 ke cikin hali na rashin samun ruwa mai tsafta.
Kan wannan rana ce za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yaya al'amarin yake a wurinku? Ana samun isasshen ruwan sha? Waɗanne matakai ya kamata a rinka ɗauka don tabbatar da tsaftar ruwa don hana jama'a kamuwa da cututtuka? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555, sai a sa alamar tarawa to plus da ɗaya, sannan a jero lambobin. Amma kafin nan, ga yadda duniya ke ciki.
To jama'a assalamu alaikum. Yau Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu kan wani sabon tsarin harajin da zai dora wa kasar China na kimanin dala miliyan 60,000 akan hajjojin da China ke kawowa a nan Amurka, wanda kuma zai iya haddasa mummunar jayayya a fagen saye da siyarwa tsakanin kasashen biyu. Shugaban Amurka ya dauki wannan matakin ne akan China saboda horar da ita kan zargin satar fasaha hun masana'antun Amurka da take yi, inda ta sanya takunkumi masu tsauri kan jarin da China ke zubawa a Amurka, irin takunkumin da kamfanonin Amurka ke fuskanta idan suka zuba jari a China. Trump ya ce, muna samun yawan satar fasahun masana'antunmu da ke gudana. Ya kuma ƙara da cewa, idan suka caje mu, mu ma za mu caje su da wani abu. Trump ya ce yana son Amurka da sauran ƙasashen duniya su rinƙa yi wa juna cuɗe-ni-cuɗe ka a harkokinsu na kasuwanci. Kafin bayanin Trump ɗin, China ta sha alwashin cewa za ta rama abin da Amurka ta yi mata. Aƙalla mutane 14 suka mutu yau Alhamis bayan wata motar da aka ajiye kan hanya cikin makil da bamabumai ta fashe a Mogadishu, babban birnin Somalia. Hukumomin Somalia sun bayyana cewa motar ta fashe ne a wajen otel ɗin Weheliya, wanda 'yan siyasa da 'yan kasuwa ke yawan ziyarta, wanda kuma yake kan titi mafi hada-hadar jama'a a duk faɗin Mogadishu. Wani da ya shaidi faruwar abin ya gaya wa muryar Amurka cewa an ajiye motar ne a tsallaken gefen hanya da ke kallon otel ɗin. Bom ɗin ya tashi ya ruguza manyan gine-gine da ke kusa, tare da kashe 'yan farar hula waɗanda ke tafiya a ƙafa. Na ga gawarwakin aƙalla mutane 10, amma gwamnatin ta ce har yanzu ba a gano waɗanda aka so aunawa a wannan farmarki ba. Izuwa yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari, ko da yake an san cewa kungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab sun sha kai hare-haren makamancin wannan a Mogadishu a baya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban 'yan sandan birnin Austin da ke jihar Texas a nan Amurka, Brian Manley, ya ce mutumin da ake zargi da kai hare-haren bamabamai, Mark Condit, ya bar bidiyo na wani saƙo mai tsawon mintoci 25 da ya ɗauka da wayarsa ta hannu kafin ya kashe kansa yayin da 'yan sanda suka yi ƙoƙarin kama shi. Manley bai ba da cikakken bayani ba akan abin da yake tunanin kan wannan bayanin da conduct ya bari a baya ba. Hukumomi sun yi gargadin cewa watakila har yanzu akwai sauran bamabaman da basu riga sun tashi ba a garin na Austin, amma a yammacin ranar Laraba sun amince cewa babu raguwar kunshin bomb din da ka iya zama barazana ga jama'ar gari. Yan sanda sun yi imanin cewa conduct shine mutumin da ya kai harharar shida da bamabamai a cikin garin Austin da kewaye a sati uku da suka gabata, inda biyar daga ciki suka fashe kuma suka yi sanadiyar mutuwar mutane biyu da raunata wasu biyar. Conduct ya kashe kansa ne yayin da ya saki bomb na bakwai a cikin motarsa da safiyar jiya Laraba lokacin da yan sanda suka je kama shi. Mark Zuckerberg, wanda ya kafa kamfanin Facebook a wata hira da wata tashar talabijin ta yi da shi jiya Laraba, ya bayyana cewa tabbas kamfanin Facebook ya yi kuskure a wata badakala ta yin amfani da bayanan wasu ba bisa ka'ida ba. Wannan babbar sabawa aminci ne, a yi haƙuri kan abin da ya faru.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, a yau ne ake hidimomin zagayewar ranar ruwa ta duniya, wanda hakan ya sa wakilin Muryar Amurka a Lagos Babangida Jibrin ya hada mana wannan rahoto.
Ranar 22 ga watan Maris ta kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar samar da ruwa ta duniya. Ana amfani da wannan rana dai wajen faɗakar da al'ummar duniya game da muhimmanci ko amfani da tsaftataccen ruwan sha da kuma samar da shi ga bil'adama. Taken bikin na bana shi ne amfani da hanyoyin asali wajen samar da ruwa, wato Nature for Water. Mr. Sanjay Kumar wani ɗan ƙasar Indiya ne da ke kware a harkar samar da ingantaccen ruwan sha.
Right now, if you talk about the water conditions of drinking water in Nigeria, presently the water which comes out is very hard. It is acidic in nature.
Yace idan kai magana game da samar da ruwan sha a Nigeria, a halin da ake ciki yanzu, ruwan da ake samarwa ruwa ne da ke kunshe da wasu sinadarai masu illa ga jiki. Kuma wannan ne yasa ake samun matsaloli na cututtuka da ake samu a cikin ruwa. Asali ma dai kimanin mutane 70 marasa lafiya a asibitocin Nigeria, cutukan nasu na da alaka ne da shan ruwa mara kyau.
Almost more than 70% of the beds in the hospitals are occupied by the patients who are having waterborne diseases.
Dr. Kuma zauna birnin ta Lagos sun fuskanci irin waɗannan matsaloli na rashin ingantaccen ruwan sha. Ga dai abin da wata ta shaida mani.
Akwai wadansu ruwa ba yi da kyau, da yake cewa akwai wadansu pure water. Idan mutum ya siya a titi na taba sha, an kai ni asibiti na yi kwana uku. Ina so gwamnati na Lagos su je su bimbikice masu wannan ruwan da yake cewa suna yi illegal ruwa mara kyau, ba sa sa treatment, ba sa sa komai, su diba ruwan kanga din ba su san meye ne yake ciki ba, su sa ciki, su yi sealing dish a cikin pure water, su dinga ba mutane, suna kashe mutane.
Kowar mataki gwamnatin jihar ta Lagos ke dauka na inganta ruwan sha a jihar, a wata sanarwa da ta fitar da a nan Lagos, babban jami'a mai kula da ingantaccen ruwan sha a hukumar samar da ruwan sha na jihar Lagos, Mrs. Mansura Dubaneri, a bada tabbacin gwamnati ga al'ummar jihar Lagos da yawansu ya kai kimanin miliyan 20 na samar da ingantacce da kuma ruwan sha mai tsafta domin kawo ƙarshen shan ruwa mara kyau. Babangida Jibrin, Muryar Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibrin, yayin da kasashen duniya ke bikin karamar ruwa ta duniya yau din nan, wasu kungiyoyin fafutukar samar da ruwan sha a jamhuriyar Nijar sun shirya wani taron muhawara domin tattauna hanyoyin warwar matsalar ruwan sha a kasar. Wakilin Muryar Amurka a Yamai, Sulaimu Muna Barma, ya aiko mana da karin bayani.
Kusan dukkan wasu masu hannu a sha'anin haƙo ruwa da sarrafa shi zuwa masu kasuwancinsa da waɗanda ke sa ido don tabbatar da ingancinsa ne aka gayyato a wannan muhawara ta ranar ruwa ta duniya domin yin dubi a game da halin da ake ciki dangane da batun samar da wadatar ruwa ga al'ummar Nijar. Malam Usman Dambaji shine shugaban ƙungiyar Rijiya mai fafutukar ganin an samar wa talakar ruwan sha mai tsafta.
mutane da ba su da ruwan sha a yanzu. Ruwan sha yana hana makaranta, kuma ruwan sha yana sa mu yunwa tunda bamu da abin da zamu nemi abinci da shi. Ruwan sha yana sa mu cikin karin talauci tunda bamu da makamashin wuta. To shine duka wannan hakkin mu ne talakawa a gaya mana wani irin aiki ake nan gayi, miye saura, miye kuma mu ake so gari mu talakawa dan a samu a cimma gurin na 2030 mai zawa.
Ministan albarkatun ruwa Professor Isufu Katambe dake cikin waɗanda suka halarci wannan muhawara ya zo da wasu misalai masu so sare akan matsalar ruwan sha a karkara. Saboda haka yace gwamnati za ta dauki matakan gaggawa domin takaita wahalhalun jama'a a wannan fanni.
Akwai wani gari da muka zo muka iske wata yarinya mai shekara tsakanin 13 da 15 sai ta ce muna nan da ɗan watanni kaɗan armi za ta yi. Sai muka tambayta muka ce to yanzu in zaki armi me kika jira ga uwayen? Ta ce ita abu biyu take jira ga uwayenta, a sai mata jaki da bidon biyu. Kenan cikin wannan garin in mace kike baki da wani aiki in babu ɗan ruwa ba, kenan ku ga lalle wannan babban matsala ce.
Hanyar warware matsalar ruwa a yau a duniya wani abu ne da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana nan a tare da yanayin ƙasa. Sabili kenan da ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a ke ganin ya zama dole a kare albarkatun gandun daji domin shayo kan wannan lamari. Alƙaluma sun yi nunin mutane fiye da miliyan 2,000 ne ke fama da rashin ruwan sha a duniya, yayin da aka gano sama da miliyan 4,000 ke cikin hali na rashin samun ruwa mai tsafta, abinda ke fayyace jan aikin da ke gaban ƙungiyoyi da gwamnatoci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sulemu Mai Barma, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yaya al'amalin ruwa yake a wurinku? Ana samun isasshe? Waɗannan matakai ya kamata a rinka ɗauka don tabbatar da tsaftar ruwa don hana jama'a kamuwa da cututtuka. Lambar mu ita ce 2022-2655. Sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya, sannan a jero lambobin. Kafin nan a shi gaba shakata da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla, mun samu kiran mu na farko daga Nijar. Wane ne akan layi?
Salamu alaikum.
Amin.
Mala Alina daga Dogon Mita, Kenya, Mahodar Nijar.
To mala Adam, muna sauraron ka.
To abin da aka yi na yau ranar 22 ga wata na Mars, bayan tsaya da harshen ruwa. To mu na kasar Nijar, alhamdulillah, mun san matsalar ruwa. Wanda sabon shugaba na kasar Nijar ya biya mu bukatar mu tsawo ruwa cikin kasar Nijar. Sun yi da kauye duka, inda ba sun shato ayin shato. Alhamdulillah, mun gode ma Allah. Na gode mu da Amerika.
To madalla, mun gode mallam Adamu da wannan ra'ayi naka. Bari mu je mu buwa, nene akan layi?
Umar Abubakar ne daga Mubi.
To mallam Umar, dan ka share rediyon ka da Allah, sai mu yi magana ko?
Kwana biyu ina neman ku a layin na tsaka zamu. Sai yau Allah ya sa.
To yau gashi ka sami kuma a ranar ruwa ta duniya. Me zaka ce game da wannan rana?
na atawa dalilin mai zuwa gabaninmu na kasa na duniya gaba daya saboda matsalolin da talagawa suke ciki na rashin ruwa. Ruwa kullum sai dai mu sha gurbataccen ruwa, muna nan ƴaƴanmu ga sarabuwa da zazzabi da malaria da ciwon ciki kullum din rashin ruwa. Ruwa ruwan gurbataccen muke sha ruwan tabki. Ka bagi rashin asibiti zuwa gabanin.
To ina waɗanda kuka zaba sun ina shugabannin da kuka zaba na kanan hukumomi zuwa jiha?
To gashi nan dai kuna muna fama cikin gurbatan kullum.
To mun gode Malam Umar da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kaduna. Wane ne a kan layi a Kaduna?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna Najeriya.
Alhaji Musa, muna sauraron ka.
To alhamdulillah, ni shawarar nake so in ba shugabanni wanda ake zaba kaman dan majalisar dattawa zuwa dan majalisa na tarayya Rev kenan zuwa ɗan majalisa na jiha. To gafa gudunmuwar da ya kamata su kawo irin wannan rana ta duniya da ake kawo bangaren maganar ruwa din nan. Yanzu ka ga abin da zai baka abin takaici, ka ga yara da asusu ba suna ta yawo suna neman ruwa, babu ruwan ma da za a sha. Wa'ina zababban namu ba in zama da za su haɗa bohol-bohol ga abin da za ka yi wanda yake har duniya ta rage ma ana tunaninka shekara 100 nan gaba idan kai za ka yi tunaninka sai ga mutane suna abubuwan da ba shi ne ya kamata ba. To shawara a gare ku, abin da ya kamata kenan ku tallafa al'umma domin su rika samun ruwan sha. Kwalara ta damu mutane, ga malaria, ga wane ne, kai Allah ya kiyaye a
tashi lafiya. To amin ya rabbi. Mun gode Alhaji Musa. Bari mu je Kebbi. Wane ne akan layi a Kebbi? To malam, kana jin mu?
Ina jin, ina jin.
Yo, line naka ya dan goce. Ya sunan malamin? To menene gudunmuwar ka a wannan rana ta ruwa ta duniya?
Gudunmuwa ta dai muna kira ga a ciki ga gudu Allah ya yi. Ina ga da ya muna ruwa mun ba a ga na su lokacin man tsaro da kai.
To madalla, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Niger. Wane ne akan layi a Niger?
Babagana Bama ne daga jihar Niger.
To malam Babagana, muna sauraron ka.
To wallahi ana talakawa a Najeriya kan muna shan wahalar shan ruwa kan.
To a inda kake akwai wahalar ruwa kake nufi?
Kuna ji na?
Muna jin ka malam Babagana.
Kungiyoyi da gwamnatin cinmu na kasan nan talakawa suna shan wahala a taimaka talaka su samu ruwan sha.
To malam Babagana, inda kake ana samun wahalar ruwan sha ne ko kuma ya me yake faruwa?
Wallahi ana shan ruwa amma niya ba ko ne anan din. Ina Maiduguri, na tashi daga nan na tashi a Maiduguri zan zo Kano ma, sai da na shiga cikin Kano. Kabar Maiduguri ma cikin Kano ma ana shan wahala, balle Maiduguri. Maiduguri kan ba maganan sama. Wallahi yara suna yawo da bakwaci bakwaci ko ina ana shan wahala.
To madalla, mun gode Babagana da wannan gudunmawa taka. Bari mu je mu haizai mana jihar Niger. Wane ne akan layi daga Niger?
Alhaji Shehu dan kasuwa ne daga kamfanin bobi karamar hukumar Marida local government.
To Alhaji Shehu, radion ka a kunne take ne? Dan kashe ta Allah sai mu yi magana.
To na kashe.
Yawa, to menene gudunmawa kan wannan rana da muke tattaunawa?
To gudunmuwa ta dai ina kira ga gwamnati da taimaka mana da Allah game da bofol-bofol irin na ruwa din nan. Saboda a halin gaskiya a lokacin da muke yanzu.
Hello malam, kana ji na?
Ina jin ka.
To muna sauraron ka, ka gama magana?
Shi ne iya gudunmuwa ta kenan da zan bayar. Na gode, Allah ya sa ku tashi lafiya.
To Alhaji Shehu, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka. Bari mu je Taraba. Wane ne akan layi?
Salamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Karan magana Hamza Doro daga jihar Taraba, kaimu hukumar kokari banta da wot.
To Hamza, muna sauraron ka.
To ra'ayina shi ne gaskiya ya kamata mutane su dinga amfani da tiyota ko ba gaba, saboda ka gani ziyarar jiki na da kyau a su karo suke wata da tsoron su. So ya kamata mutane su dinga amfani da su burai kanana kanana cutuka da tsoron su ko ba gaba. Ana ce ruwa rijiya, ana ce wadansu ruwa daban-daban.
To idan mutum ba shi da malam Hamza, idan mutum ba shi da halin sayan fiya wata din ko kuma karo din ba,
to wallahi shi dai a cire irin kamar mutane kauyuka da sauransu a gana ban kana dan gari dole ya kadan san wanda ka da kai
to mun gode kware da gaskiya da wannan ra'ayi naka bari mu je Niger wane ne daga jahar Niger
assalamu alaikum kuna magana ne da Ibrahim sai bayan nan jahar Niger fando gari ratu local government
to mallam Ibrahim muna sauraron ka
ta gaskiya harkar ruwa kan mu nan jahar Niger alhamdulillah gaskiya saboda masu dan hali suna dan gina mana bohol wanda muke dan samu ruwa amma dai ruwa dai a cire na gwamnati kam gaskiya sai a hankali
wato dai babu isasshen tataccen ruwan sha mai kyau kenan
ina ai gaba ɗaya dama abin namu na ruwa guda ɗaya ne kuma ma tun da ya lalace wata da watanni shiru wallahi ba a gyara shi ba har yanzu
to kuna tuntubar shugabannin da kuka zaba tun daga matakin karamar hukuma har zuwa jiha
Sun sani, amma Allah ko an musu kuka ba su gyarawa.
To, mun gode Mallam Ibrahim da wannan ra'ayi naka. Bari mu je birnin tarayya Abuja. Wane ne akan layi daga Abuja?
Assalamu alaikum, mai magana Musa na Talimu Hangi, karamar kuma kafir a jihar Katsina. Babu shakka, maganar ruwa gaskiya muna samun matsala kwarai da gaske. Musamman yanki na garin Muhangi da ke karamar kuma kafir a jihar Katsina, babu shakka muna da matsala. Domin akwai wani mono wanda ake tuka-tuka din nan yana samun lalacewa sai dai mu jama'a gari muke hada kuɗi mu gyara shi gwamnati tana ko kula bisa wannan matsala to gaskiya a zahirin gaskiya a karkara ana samun matsala kwarai da gaske a fannin ruwa don haka gaskiya ina kira ga gwamnonin mu ya kamata su jajirce domin samu ma al'umma ruwa nagode radio Amurka mai magana Musa na Talibangi karmar kuma kafir amma yana kira ku daga birnin tarayya Abuja ku tashi lafiya
to madalla ma Musa mun gode kwarai da gaskiya wannan gudunmawa taka bari mu je gashuwa wane ne akan layi daga gashuwa
kashi Taylor alai bana ne iyali daga gashuwa
ashi to muna sauraron ka mallan
to ni dai garin da muke dai na angonmu dai ruwan sha dai alhamdulillah wannan gwamnati ta huta kyauta mana da yobe state mun ji dadin wannan rabari Allah saka da alheri
to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je jigawa ne akan layi daga jigawa
to assalamu alaikum kuna magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya
to mallam Rabi muna sauraron ka
to gaskiya mu wannan rana ce mai muhimmanci kuma ni in zan yi adalci a wajen jena gaskiya babu matsalar ruwa domin musamman ga yadda wuta take zama gaskiyar magana domin irin tuka-tukan nan ma yanzu ma amfani famfo muke murdawa mu sha kuma sai dai magana tsafta ma kuma yadda za a gyara tsafta mu yanzu ruwa gaskiya yana wadata wanda kuma suke samu haka irin na burtsatse ko da ai abin nan za a iya dafa shi domin a tsaftace a kiyaye da cututtuka tare da fatan ubangiji Allah tabbatar mana da alheri muna godiya gidan rediyon BOA daga Rafi Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kauka
to mun gode kwarai daga samar Rabi bar mu je Bauchi wane ne akan layi
Bauchi assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam ya sunan malamin
hello
muna sauraron ka ya sunan malamin
kuna tare da Kadora diga ga dan Fulani wa jihar Bauchi Najeriya
to dan Fulani muna sauraron ka
yauwa to gaskiya game da samar da ruwa gaskiya mu nan karmar kuma wadi ba laifi muna samu ruwa inda ya kamata ga mata nan solo a kusa da gidajen mu muna samu ruwa gaskiya inda ya kamata
wato kuna sa
kuma ina ga wannan gida radio mai albarka fata alkhairi da fatan za ku tashi lafiya sunana Kadora diga ga dan Fulani jihar Bauchi Najeriya nagode
to madalla mun gode kwarai da gaske da Fulani wannan gudunmuwa da ka kira ka bayar to kuma da daga waya ka miki ka karshen shirin mu na yanzu sai kuma gobe in Allah ya kimi zamu bude muku like mu ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku
ga shirin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Shirin bada tukuci na gwamnatin Amurka wanda ake kira da warfar justice zai bada tukuci na kuɗi dalar Amurka miliyan 5 ga duk wanda zai iya bada bayanai da za a gano inda Maulana Fazlullah yake haka kuma za a bada ƙarin tukuci na dalar Amurka miliyan 3 ga duk wanda ya bada bayanai akan Abdul Wali da kuma Mangal Bag dukkan suna da alaka da kungiyar 'yan ta'addan ƙasar Pakistan mai suna Tahrik Taliban da ake kira TTP a takaice Kungiyar TTP ta nuna adawa akan dakarun ƙasar Pakistan, inda kuma ta bayyana burinta na korar sojojin gamayya daga Afghanistan. Kungiyar kuma tana da dangantaka mai ƙarfi da kungiyar Al-Qaida. Maulana Fazlullah shine shugaban kungiyar TTP, kungiyar da ke da alhakin kai har ranar 16 ga watan Disamba na shekarar 2014 a wata makaranta da ke Peshawar a ƙasar Pakistan. Harin da ya sanadiyar mutuwar mutane 148 ciki har da wasu dalibai 132. Kungiyar Fazlullah kuma ita ce ke da alhakin yanke kan wasu sojojin ƙasar Pakistan su 17 a watan Yuni na shekarar 2012. Haka kuma ita ce ke da alhakin harbin 'yar makarantar nan ta Pakistan, Malala Yousafzai. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana Fazlullah a matsayin ɗan ta'adda a shekarar 2015. Abdulwali ya jagoranci kungiyar 'yan ta'adda mai suna Jama'atul Ahrar, wato kungiyar masu 'yancin kansu. Ita mata kungiya ce mai alaka da TTP. A ƙarƙashin shugabancin Wali, wannan kungiyar ta gudanar da hare-hare da dama a kan al'ummar ƙasar Pakistan, da suka hada da wuraren yin addini, sansanin sojoji, da kuma dakarun tsaro. Mangal Bagh shine shugaban kungiyar 'yan ta'adda mai suna Laskhar Islam, ita ma tana da alaka da kungiyar TTP. A ƙarƙashin shugabancinsa, 'yan ta'addan Laskhar Islam sun kai wa jerin gwanon motocin NATO hari. Kungiyar kuma tana samun kudaden shigarta ne ta hanyar safar miyagun kwayoyi da safar bil'adama da sace mutane da kuma yin kwacen kudaden cinikayya tsakanin Pakistan da Afghanistan. Tunda aka fara shirin gwamnati Amurka na bada tukuci a shekarar 1987, shirin ya biya fiye da miliyan 145 na dalar Amurka ga mutane fiye da 90 waɗanda suka ba da bayanan da suka yi sanadiyar kama 'yan ta'adda da kuma gurfanar da su ga shari'a domin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a duniya baki ɗaya. Domin ƙarin bayani akan Fazlullah Wali da kuma Bag, za ku iya ziyartar shafin yanar gizo ta adireshin www.rawarforjustice.net. Ga duk wani da ke da bayani kan waɗannan mutanen, ya tuntuɓi ofishin shirin bada tukuici na gwamnatin Amurka, wato Rawar for Justice, ta akwatin email info@rawarforjustice.net, ko kuma ta wayar talho 1-800-877-3927 a nan Amurka, ko kuma ku aiko da wasiƙa zuwa Rawar for Justice, Washington DC 205-00-3-3 USA. Za a iya sirranta duk wasu bayanan da aka bayar. Wannan sanarwa ta fito daga gwamnatin Amurka. Sharhin murya Amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To, a gaishe ka da wannan, ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Yau Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu kan wani sabon tsarin harajin da zai dora wa ƙasar China na kimanin dala miliyan 60 akan hajjojin da China ke kawowa a nan Amurka, wanda kuma zai iya haddasa mummunar jayayya a fagen saye da siyarwa tsakanin ƙasashen biyu. Mark Zuckerberg, wanda ya kafa kamfanin Facebook a wata hira da ya yi da wata tashar talabijin a jiya Laraba, ya ce tabbas kamfanin ya yi kuskure a wata badakala ta yin amfani da bayanan wasu ba bisa ka'ida ba. Wannan babbar sabawa aminci ne. A yi haƙuri kan abin da ya faru. Muna da alhaki wajen kare bayanan mutane, a cewar Zuckerberg a hirarsa da tashar talabijin ta CNN. Sai dai kuma Zuckerberg bai yi bayani sosai ba akan kuskuren da Facebook ya yi, ko da yake ya yi alƙawarin zai duba duk shafuka da yin bincike sosai. Aƙalla mutane 14 suka mutu yau Alhamis bayan wata motar da ta ke ajiye kan hanya cike makil da bamabamai ta fashe a Mogadishu, babban birnin Somalia. Hukumomin Somalia sun bayyana cewa motar ta fashe ne a wata hotel ɗin Wahelia, wanda 'yan siyasa da 'yan kasuwa ke yawan ziyarta, wanda kuma yake kan titi mafi hada-hadar jama'a a duk faɗin Mogadishu.
To, a gaishe ki. To, masu sauraro, da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe in Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hafsa Maina Muhammad da ta ta ne gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau Malam Suleiman, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.